Gidaje 331 ne suka ruguje a yankunan da ambaliyar ruwa ta afkawa daga shigowar damunar bana kawo farkon watan da muke ciki, yayin da ruwan ya lalata gonakin da fadinsu ya kai eka 392, sai dabobi 26344 da suka hallaka a sanadiyar wannan al'amari, da ya lalata rijiyoyi 33 da wasu dakunan karatu 11 da suka ruguje, in ji ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji. Wanne ya ci gaba da cewa
bara a war haka muna da kamar mutum 21,000 wanda ambaliyar ruwa ta rutsa su, to bana muna da 49,000 a shirin da wannan watan na takwas da muke ci. Su kansu masu na'ura da suka diba ta suka yi shekara da bana, ana tsammanin ruwa zai bada ambaliya da yawa a kasar Tilabiri, a kasar Yamai da Doso kaɗan rabintawa, sai aka waye gari ana tsammanin wuta a amakera zai gata a Masaka. Sai muka ji labarin daga Agadan, daga Difa, ruwa yana ta cin gari, kuma garuruwa kamar Tawa, kamar Maradi, kamar Jama garan ruwa ya ci sosai. A yanzu sai in ce dai Allah ji karansu, kuma Allah ba wanda wa ɗan uwansu haƙuri, shine mutum 22 suka rasu.
Zuwa ranar 6 ga watan da muke ciki, jihar Maradi ce ke kan gaban jihohin da wannan bala'i ya afkawa, inda aka kisa cewa mutane 19,549 ne suka rasa mahallinsu, sai jihar Difa inda matsalar ambaliya ta rutsa da mutane 964, yayin da mutane 6,798 ke cikin irin wannan hali a jihar Zandar, sai jiha ta hudu wato Tawa mai mutane 6,705, kuma a cewar gwamnatin ta Nijar tuni ta tsara shirin tallafawa dukkan waɗanda suka rasa mahallinsu.
Magidanci an ɗauke shi a Nijar kamar mutum da iyali mai mutum 7 a ƙarƙashin shi, wannan shi ne muke cewa magidanci. In sun yi 7 sai a limka maka, in sun kai 10 ko 14 sai a limka a baka zubi. Zubin wannan ya kunshi kamar kilo 100 na abinci ake baka, ana baka mai, ana baka sukari, ana baka gishiri da sauransu. To amma akwai sauran kaya wanda su ne kamar san gidan shiga, ana baka wanda za ka yi kafin ka gyara gidanka. Gwamnati yana ba da ma gudunmuwa ta kuɗi wanda za ka zamanto ka ba da adawa maka don ka tada kabarka ba tsoro ba.
Domin kaucewa ɓarkewar cututtukan da ke da nasaba da matsalar ambaliyar ruwa, hukumomin ƙasar sun ce sun tanadi wadatattun magunguna da gidajen sauro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yobe a jamhuriyar Nijar.